sake jaddada wa duniya cewa kungiyar ECOWAS na nan kan bakarta game da batun fitar da kudaden bai daya a shekarar 2020 shine makasudin wannan taro na birnin Yamai wanda ya hada shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya da Alassane Ouattara na Cote d'Ivoire da Nana Akufo-Addo na Ghana da Faure Gnassingbé na Togo bugo da kari shugaban rukun kungiyar ECOWAS Shugaban kasar Niger Muhammadu Isuhu mai masaukin baki ya bayyana cewa an dade ana tafka ruwa kasa tana shanyewa saboda haka lokaci yayi da ya kamata a gani a kas domin cire dukkan wani shakku daga zuciyar talakawan yankin na ECOWAS
La monnaie unique de la CEDEAO ne doit pas être l'amnésie toujours annoncée mais jamais arrivée
Samar da sassaucin hada-hada cigaban kasuwanci da karfafa hanyoyin bunƙasa tattalin arzikin ƙasashe 15 na yankin CEDEAO shine abin da ake fatan cimma a ƙarƙashin wannan tsari da ya samo tushe a 1987 saboda haka shugabannin ƙasashe membobi suka dage har sai haƙa ta cimma ruwa inji ministan harkokin wajen jamhuriyar Niger Ibrahim Yakuba
idan an samu kuɗi iri guda cikin ƙasashen nan guda 15 to kasuwanci tsakaninmu zai sauki tattalin arziki ma cikin wannan fannin na kasashe 15 zai armashi zai bunƙasa zai ci gaba to amma ka gani kamar yanda shugaban kasa gai an jima ana gai abin har yanzu bai tabbata ba to muna tsammani yanzu ga wanga tsarin da aka yi abin zai tabbata ina cikin zuciyar shugabannin kasashe a ce an yi wani abu nan zuwa shekara uku masu zuwa bisa ga harkar kuɗi saboda inda ba mu yi wannan kuɗi bai da cikin wannan kasashen 15 to hulɗar mu ta tattalin arziki da kasuwanci ba ta ci gaba tunda ka gani yanzu ai a cikin shekaru 20 ko 30 da suka wuce mu kasashen Afirka na yamma mu ne muka yi kuzari amma yanda ake lissafi mu da kanmu ba mu huce kashi 15 ba na hulɗar kasuwanci kenan kaga ba wani abin da ya sa kara kare ba ne ba a ci gaba ba amma inda mun samu kuɗi guda na kasashen mu guda 15 abin zai sake
wannan shine karon farko da ake shigar da Najeriya cikin jerin kasashe membobin committee task force mai alhakin tafiyar da ayyukan samar da kuɗaɗen bai daya duk kuwa da cewa kasar na rike da kashi 70 daga cikin 100 na baki ɗayan arzikin yankin CEDEAO saboda haka shugaba Muhammadu Buhari ya ce
Najeriya ba ta zama tana cin wannan taro ba akan ministoci da ko shugaban kasa sai wannan taron saboda haka nan da wata uku kwamiti za su yi aiki a yi taron a Ghana daga nan kuma za a san inda aka nuna
yanzu dai kasashen sun bayyana cewa za su yi koyi da yadda kasashen turai suka shimfiɗar da tsarin kuɗaɗen euro domin cikar wannan guri ba tare da wata mushkila ba
da abubuwa suna ba da shawarar su to a shekara 2020 a fara da wanda suke iya kamar yadda kasashen turai suka gwada mana tunda yanzu abin bai da wuya muna da horo mun san yadda ake yi kamar yadda kasashen turai suka aza ana aza ka'idoji idan wanda ya cika wannan ka'ida sai a ce to sun shiga cikin wannan kuɗi na bai ɗaya ana iya fara wannan kuma suna cewa a bari gaba ɗaya har kasashen duka guda 15 su cika wannan alƙawarin su cika wannan sharuɗin sai a fara.
Za dai a gudanar da wani taron na kwamitin task force a watan Fabrairu 2018 a ƙasar Ghana domin tsayar da tsarin wannan sabuwar tafiya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.